kidan na amarya ne masu adalle shi masu adin sarka mai rama shi zaman gashi masu fadin asali maryama masu farin zabuta farar mace alkyabban mata haka zance ya kare masu fushin maryam tinta muku kulli ta tsere maryama amarya ce gumbali zarman bebeji amaryar girma ce kuma angon girma ne da abdullu sun dace amar sa'adan ango amar ilimin boko maryama tana da na addini ga ladabi maryam dan ta rige kyakkyawan tsani ga fa amaryar abdullu mumin ko ba sun dace ke ce fizle bi gumbali domin kin dace idan maryam ta fito matan gari yan kallo ne amar su farar saka gumbali amsa daidai ne ta kalo maryam gumbali ga maryam amarya ya kuya angon ta far laya ga fa amarya da tinjin mali masu kudi tari ga fatar mun bebeji na maryam mai karfin jari amarya amarya makin tarwata masu bagin buri ma'ana kin dauto takin aure mutum mai alkairi nufin kin alkairi ba ka neman sharri mu kalla amaryar nan mai da kyakkyawar yan nan maryam kin dace domin duka mata kin zarce ke ce fitil abi gumbali yanzu amarya ce masu fushin maryam tunumin ya hasashe sun goce abdul angon maryam wanda take fada kuma kurma ce kidan auren sunna masoya sai murna makiya kuma mun gona yar manuni ta nuna murnar auren sunna jarman bebeji sai mali ya sallu fadin ango kai ka cire tuta gun maryam dan gatan gogo ana ta haya gaga da zuwan ka inna tace ungo ana rubugun maryam ciki mali ne ya zamo ango dole bu ma murna yar manuni ya kai ta nuna Abdul ga Maryam ango da amarya sun zauna kidan yan burni ne kuma tara aure ne na masu gidana ne kuma barki ne Maryam ta sai mani kyakkyawar mota ta ce mani ga ne ramuliyan uku inde in huta na ce hadiya Maryam ta maliya masu farar fata ta ce mani ga wannan dan maliya kyauta na baka dan na sauka gidan Maryam ta ce mani an shi mafarkin ka sai na ce mata bezle edi kimin uzuri sai na taka ni ne raran waka baban Safiya Dauda da Khalifa da Abdullah na kahutu ubun mama mawakin Maryama da akwai maganar botar mu da maliya wannan na boya sai an yi bukin Maryama ta maliya sannan an tare amarya bezle edi ta maliya hamshagi amar su farin yadi Allah ya jigan Adam sanatan kebu baban Maryama sanata Adam augi Allahu gudi kai mai rahama rashin sanata Adam ya samani tausan Maryama Allah ka jigan abban Maryama gudi kai mai rahama ga auren Maryama ga dubban al'umma ga iyayen Maryama ga yayyen Maryama ga kawayen Maryama ga maman Maryama hadiyar ma Amina gidan kotu ga mai shari'a ta zuci hadiya Amina no buntu ango da amaryar nan kowa ya taba ku ba sai kotu abdul ga Maryama ya ya gunjin sir Aminatu maman Maryama da Amina mai kima muna ta rawar murna ga kawayen Maryama ga auren Maryama mu sama ma ango hadiya Amina ta kandaki maza Amina maman Maliya bani kudin dinki nazo da dubun murna a bikin ga na Abdul dan danki Abdul ga Maryam ango da amarya yayanki bikin ga akwai nasara sunan maman ango Hajji Amina ne sunan maman Maryam Hajji Amina ne hadin gadin Allah ne duka na zazzu sun gane Abdul ga Maryam ango da amarya baiwa ne sunan yayar Abdul Fatima ga yayan Maryam ga yayar Maryam ma Fatima kai yan baiwa ne kuma ga kanwar ango mai suna Zainab kuma ga yayar Maryam mai suna Zainab hadin su na baiwa ne ga kuma kanwar Abdul Aisha kowa ya san ta ga yayar Maryam nan Aisha Aisha masu farin zamta sanin yayan Abdul sunan shi da galge Sulaimanu ga yayan Maryam shi masu sunan shi Sulaimanu hadin gada alfanu yar gidan Abdul Maryam Maryam ma Maryam ga gaje hadin Allah masu ya sun kulle baba Abdul mumun ne dole na sashi yana murna ga wannan baiti gun baba nake so in zana baba Alhaji labarin jibrin ma amfana a gaida mahaifin Abdul mumun kyakkyawan ango masu ya sai murna maganar auren sunna Maryam Maryam tun maliye ne ango mai rabai hango jego Maryam amaryar tun ji maliye mai karfin jari halinki na manya ne kuma Maryam matar manya ce
Maryam
amaryar Maliya masu ciki da baki sun kai ga saki sha'anin ki zama laulami ki adda gida kin hau sama
masu ciki da baki sun kai ga saki sha'anin ki zama laulami
ki adda gida kin hau sama
Maryam
murna har birnin ki buke kika korasa sarai gangari
Maryam Maryam
Maryam dan sa sana kuka kin dar musu Abdul sun ka biyo kuma kin tare
ki shanin ki zama laulafiya
to an gode Maryam akwai rike alƙawarin ku zama laulafiya
Maryam Maryam Maryam
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki shanin ki zama laulafiya
Maryam 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 kar da ki so gidi yan bakin ciki wasu sun yi fushi har sun fashe ra'ayin sun na tsauri sun saki
Maryam
Maryam Maryam Maryam Abdul mumun da garke ilahu ku bai waye miki
ki sha'anin ki zama da lafiya
ki sha'anin ki Maryam Maryam mu kuma sai mai fatan lafiya
Maryam Maryam Maryam
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki sha'anin ki zama da lafiya
ka ba tare da maza ka hau sama ga ni gare ka sadauki Maliya da kai to mu kira shi rabo ya jamiya
Maryam Maryam
Maryam aure Maryam an yi gwagwarmaya aka bar masa dauki imaniya
ki sha'anin ki zama da lafiya
sai ga mu cikin birnin kemu duk an kai mu a jirgin Maliya
Maryam Maryam Maryam
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki sha'anin ki zama da lafiya
ga rasani mai tarbiya Maryam jinin birnin kemi sanata adam auji yake cikin gagarin tumbi kore
Maryam Maryam Maryam
ani ta adiyar murga inke sanatan mu na tumurin kabi
ki sha'anin ki zama da lafiya
adam auji baban Maryam to Allah gyara masauki lafiya
Maryam Maryam Maryam
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki sha'anin ki zama da lafiya
amma ga Amina mama Maliya dole na zo na taya ki gurin ciki
Maryam Maryam
anya auren Abdul mumun da mamaki banne da yan bakin ciki
Maryam Maryam Maryam
wakar auren Abdul mumun da Hajji Amina kirare ne miki
ki sha'anin ki zama da lafiya
Abdul mumun da an hawo Maryam Hajji Amina yi fatan lafiya
Maryam Maryam Maryam
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki sha'anin ki zama da lafiya
sarauniyar mata.
Maryamu Adam
sarauniyar mata.
Maryamu
Adam gimbiyar mata. Maryamu Adam gimbiyar mata. Aure mu mun an ku shagalin aure.
Maryamu Adam gimbiyar mata.
Amali an ku mun mai da yar gata.
Maryamu Adam
gimbiyar mata. Gabar mata ce aliki an ba a cikin mata.
Maryamu Adam gimbiyar mata.
Me bari na hakika ba na karya ba.
Maryamu Adam gimbiyar
mata. Aure mu mun an ku an san sanar mata.
Abdul
Mumin,
Abdul Mumin,
Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul Mumin, Abdul